بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو 30 جوة صفر هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تديه حدود 30 دترة wadda sai daidai da ranar 19 ga watan 11 shekara ta 2017 ta miladiya. Yau za mu tashi darasi na 54 a cikin karatunmu da muke a cikin Sahihul Bukhari na al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Za mu tashi babi na 70, babul buzaqi wal muqati wa nahwihi fi thawb. Na'am. نعم، إمام البخاري يتي باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، باب يتي بياني أكن ياو دما جنا دمك من سنسا وتدقى عبن يتي فتوى دقى باكي في الثوب أتكن تفا وتمينيني هكونشن مينيني هكونشن سا دومن دون أنا مغنر هكونشن أبو بواد سيكي الفضلات أبو بواد سيكي فتوى دقى جكم متن. Akwai waɗanda daga cikinsu waɗanda suke najasa, akwai waɗanda suke masu tsarki. To nan shine yake ambaton abubuwan da suke ne hukuncin yawu da majina da makamancinsa, shine na kamar kaki na kamar kaki kenan, wanda ake kako shi daga makogaro ya fito daga girji, da kuma wanda yake fitowa ta hanci da ake facewa, da kuma wanda yake haduwa da yawu da majinar, shine wajen mutum yayi kaki da majinar da ta gangaro daga hanci ya tofar. Na'am. Urwa shine Ibn Zubair, dan Zubair Ibn al-Awwam, ɗaya daga cikin fuqaha ustaba, ɗaya daga cikin manyan malaman Madina, al-fuqaha ustaba, mun sha yin tarjamarsa. An rike wani abu mamakin da muka faɗa a kansa, ko menene? An yanke ƙafarsa yana sallah, lokacin da aka ce za a sa masa band anesthesia da zai gusar da hankalinsa, don a yanke masa ƙafar. Ƙafar ta kamu da irin ciwon gangaren din nan. Ya ce a sa masa abu da zai mantar da shi, Allah bai yadda ba. Shi ne sai ya ce ku bari, idan na tashi sallah sai ku zo. Aka ɗauki zarto yana sallah, aka yanke ƙafar bai ji ba. Wannan ba tatsuniya ba ce, ba tatsuniya ba ce, an ruwaito da isnadi ingantacce. Saboda haka abinda ake faɗa na halin musulmi wajen yadda zuciyarsu take rataye da Allah gaskiya ne, ba tatsuniya ba ce. Hakikatan haka zuciyarsu take tare da Allah jalla wa'ala, kuma haɗuwar zatayar zuciyarsu da Allah ɗin yana mantar da su duniya da jin ma wani abu. Kuma waɗannan, wannan ba sahabi ba ne, renan sahabi ne, don renan Aisha ne, ɗan ɗakin Aisha ne, a ɗakin Aisha ya tashi, ɗan Yatta ne, ɗan Asma'u binta Abi Bakr. Bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to yaya kuma da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam? Anil Miswar, daga Miswar Ibn Makharama Az-Zuhri, daga cikin dangin ƴan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen mahaifiyarsa. Shi sahabi ne, yaro ne, ba babba ba, baya cikin manyan sahabbai, irin su Ibn Zubair ne. Amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ya rasu, ina cikin waɗanda sun gabda suke da balaga, kamar su Ibn Abbas wa Marwan, da Marwan Ibn al-Hakam. Shi ko Marwan tabi'i ne, bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ya ruwaito daga gare shi, ya ce kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a zamanin Hudaybiyah. Zamanin Hudaybiyah shine a shekara ta 6 bayan hijira. Wa zakara al-hadith, fa zakara al-hadith, sai ambaci hadisin a ciki, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma tanahhama nahamatan, bai yi kaki ya tofar ba. Na'am, illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum annab sallallahu alayhi wa sallam bi kaki ba da wani kaki illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fa ce ta fada a hannun mutum daga cikin su daga cikin sahabbai kenan sai ya shafa biha wajhahu ya shafa fuskarsa wa jildahu da fatarsa da kakin annab sallallahu alayhi wa sallam da yawunsa da majinar sai su shafa jikin su da shi sallallahu alaihi wasallam to a shahid anan kunga kenan ba najasa bane tunda abinda za a shafa a jiki kuma da ikrarin annab sallallahu alaihi wasallam wannan ya kafa hujja da sunna taqririya an yi a gaban sa sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari ba to wannan yana daga cikin hususiya na annab sallallahu alaihi wasallam ba a haka da sauran mutane salihai domin shi annab sallallahu alaihi wa sallam shi ne wanda Allah ya tsarkake shi zahiran wa batinan kuma ya gaya mana amma saura ku kauna ake ba wanda Allah ya gaya mana tsarkinsa sai dai muna kauna to tunda ku haka ne sahabbai wanda sun san falalar wanda ya fi su amma ba su yi haka da shi ba ba su yi ma abubakar haka ba bayan kuma sun ce fiyayyen al'umma bayan annabinta shi ne abubakar sannan umar sannan usman sannan ali to ba su yi haka da ɗaya daga cikinsu ba wala tabi'ai ba su yi haka da ɗaya daga cikin sahabbai ba to wannan ya nuna kan cewa musulmi magabata na farko sun fahimci cewa wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dalilin hususiyar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsarkinsa ya tabbata da nafsi ba da kauna ba ba da fata ba ba fata ake masa ba a tabbas ne sallallahu alaihi wasallam dan haka sai shine ake tabarruki da shi wannan ya nuna tabarruki da gagare shi kuma ya nuna wato girmamawar annabi sallallahu alaihi wasallam da suke da girmama shi yadda hatta fadlarsa ba sa bari ta sauka kasa ba sa barin fadlarsa ta sauka kasa baya yin tofi ko kaki a bar shi ya sauka kasa saboda tsananin girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine Suhail da ya ga wannan ya koma ya gaya mutanen Makka cewa gara ku karɓi sulhu tare da Muhammad yace wallahi ban taba ganin muta na shiga wajen Kisra da Hiraq da Qaisar ban taba ganin mabiya sarki mabiya shugaba suna girmama shugaban su kamar suna girmama shugaban su ba kamar yadda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke girmama shi shine ya gaya musu wannan abin da ya gani da idan sa saboda haka kun ga wannan ya tara abubuwa guda ya na farko a wato neman albarka da annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daukaka sha'aninsa na'am na'am shine al-Tiryabi na'am نعم حديث ان الاسناد na farko daga Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tofar da yawo fi saudihi yayi toti fi saudihi a cikin tufarsa awwalahu ibnu abi maryam sa'id ibn al-hakam ibn abi maryam ya kawo hadisin da tsawon sa قال اخبرني يحيى بن ايوب شيني الغافقي المصري حدثني حميد قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا توفي سي توفى شا هنن هنن ريغسا سنن يا نديش يا نديش a cikin sallah ne a masallaci wanda ya nuna yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsare girman masallaci da baya san dauda ta sami shi ya gwammace ya sa a cikin tufarsa bisa ya tofar kuma har yace idan ɗayan ku yayi kaki a cikin masallaci to kada ya tofar a gabansa a jihar kibla ko a damarsa bal ya tofar da shi a ƙarƙashin kafarsa ta hagu wato ya tofar da shi sannan ya sa kafarsa ya rufe kar ma ya tofar da shi don wani ya gani saboda idan wani ya gani kyankyami zai ɗabe shi kuma yana sallah saboda haka wannan za ta ɓata masa kushu'i a cikin sallah saboda zai shagaltu da wannan damuwar da yake ji da kyankyamin ya hana shi khushu'i a cikin sallah tunda nau'i ne na kazanta to dan haka aka wannan kun ga me ye dalilin da Bukhari ya kawo shi dan ya nuna kan cewar abinda aka tofar na yawo babu caji ne abinda aka tofar na yawo yawo wato ba najasa bane domin da najasa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi sallah da shi ba amma ya tofa shi a jikinsa ya nade shi a jikin riga sai ya ci gaba da sallah da najasa ne ba zai yi sallah da shi ba to watakila za a iya cewa to ai wannan hususiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai ka hada yawunka da yawun Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka san waɗansu haka za su ce alhali ko shi asali aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi ai koyi da shi har sai dalili ya nuna hususiyar shi saboda haka asali wannan ya nuna wannan hukuncin ga dukkan yawo ne sawa'un na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba na Annabi ba sallallahu alaihi wasallam to me ye dalilin cewa na wannan sama za a bashi wannan hukuncin shine daya hadisin shi yasa Buhari yace karanta hadisin da tsawansa cewa idan ɗayan ku yayi tofi kada ya tofi a gaban kibla ta wato a fuskar kibla ko a damansa bal ya tofa a gefen hagunsa a ƙarƙashin kafarsa to kaga yace ɗayan ku to kaga idan har aka ce wa mutum ya tofar da yawo kuma ya tsaya a kansa kaga kenan yayi sallah inda najasa ne yayi sallah akan najasa to amma saboda cewar an umarce shi da ya nuna kan cewa ba najasa bane kuma wannan ijma'i ne illa abinda aka ruwaito daga waɗansu daga cikin magabata kamar yadda Ibn Hazm ya faɗa cewa Salman al-Farisi da Ibrahim an-Nakhai su sun tafi akan cewa yawu najasa ne idan ya fito daga cikin baki in yana cikin baki ba najasa bane kaga dabara ta malamai ko ta fuqaha dan sun ce in suka ce najasa ne mutlakan sai a ce to kenan ba za a haɗe yawo ba saboda shi sai suka fita daga wannan kwanar suka ce in ya fito daga bakin kuma wannan sawa'un kowane irin yawo ne hatta na bacci ba a hukunci da najasarsa duk da warinsa sai dai kawai kyankyami amma ba najasa bane dan haka dan mutum ya kwanta ya wuya kwala ya diga ya zuba a jikin rigar sa da yake bacci da ita ne tashi yi sallah da wannan rigar babu laifi na'am a ƙarin bayanin waɗannan asani din wannan hadisin da riwayoyin ta za su zo a babin al-buzaqi bil yadi haqqul buzaqi bil yadi fil masjid kankarewar wato kaki da hannu a cikin masallaci idan mutum ya ga an yi tofi sai a kankare shi yasa kaga da mu anan ake sa kutu a masallatai saboda kada mutum ya tofar da yawo to amma shi kutun da ake sawa ba addini ba sunna bace da cewa dole sai kutu to raka yanzu kamar da yanda ake sanya mu yanzu masallatin mu ba a yi musu wannan gatan amma masallatan waɗansu ƙasashe za ka ga suna da wannan gatan duk masallaci za ka ga an bulayi irin wannan ɗar tishu ɗin nan da ake ja ɗan naira 200 ɗin nan da ake sayarwa haka za ka ga an ja ta a layi kowa in wani abu ne ya kama mutum sai ya ja ya sanya na daudar ya sa aljihunsa in ya fita ya jefar ba wai ka tofa yawon sannan kuma ka tofar a gabanka ba an yi ba a yi ba kenan saura ta ya kamata mu yi masallatan mu gata bari kai musu irin wannan dan saboda wato tsabtace masallaci kun gan dai yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya gwammace ya sanya yawo a tufarsa da ya tofar da shi a cikin masallaci duk dan ya tsare tsabtar masallaci to haka ya kamata na'am na'am babun wannan babi ne la yajuzu alwudu'u bin nabidi wala almuskir babin cewar bai halatta a yi alwala da tsimi ba walal muskir ko wani abu da yake sanya maye giya kenan ayyub ya ce maka yawwa wa abul aliya alhasan shine albasri ya ƙi yin haka ya ce makruhi ne ya ƙi yin alwala ya ƙi a yi alwala da wato annabi tsimi wa abul aliya da abul aliya ar-riyahi abul aliyatir riyahi abul aliyatir abul aliyatir riyahi shine rufai ibn mahran ar-riyahi shine wanda yake bada labarin cewar yaje yaga ko yaje wajen wani mutumin Assyria ya ji wajen wani mai bautar wani malamin Yahudawa sai ya ɗauko masa ya shigar da shi can cikin ƙurya a cikin ɗakin gidan bautarsu ya ɗauko masa wani akwati a cikin akwatin shi ma an sa waɗansu ƙyallaye na siliki ja a kowanne da hoton da zanen mutane ya ce masa zanen annabawa ne tun daga annabi Adam har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ya ce to kaga haza sahibukum wannan shine naku ya nuna masa hoton annabi sallallahu alaihi wasallam Abul Aliya ya ce sai na ganshi sai kace Hassan ibn Ali da yake shi Abul Aliya ya ga Hassan bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk da yake lokacin a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi saurayi ne amma bai riske shi ba ya musulunta a zamanin sayyidina Abubakar sannan ya je zauna a Madina ya karanta alqur'ani wajen su Ubay ibn Ka'ab ala ramman sahabbai da Zaid ibn Thabit da Abdullahi dan Abbas ha kuma yayi sauka har uku wajen sayyidina Umar yayi sauka uku wajen sayyidina Umar an ce daga wajen sa Abu Amr ibn al-Ala daya daga cikin qurra'us sab'a mutu daga cikin makarantan Basra daga wajen sa ya karanta alqur'ani ya abinna muhaddisin alqur'ani ne yace lokaci kuma wato bawa ne bawan wata mata ne bawa ma namiji yace muna bayi waɗansu daga cikin mu suna zuwa su je su aiki dan su biya kuɗin haraji da aka sa musu akan da wato iyayen gidansu suka sa musu waɗansu kuma suna zuwa su yi suna hidima ga iyayen gidansu kuma mun matsa mu kanmu kullun sai mun yi saukar alqur'ani saboda haka abin yana mana tsanani ga aikin bauta da muke sannan ga tilawa kuma sai mun yi sauka a kullun yace sai wasu daga cikin mu suka tambayi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce mana a'a ku rinka sauka duk juma'a daya yace to sai muka samu tayayawa ka ji duk juma'a shine lokacin suka samu tayayawa a kullu duk juma'a ki sauka wato duk kwana bakwai shine ayi ma'anar duk juma'a aiki ne Hausar duk juma'a wato duk juma'a duk kwana bakwai kenan ki sauka duk kwana bakwai da aka suka kasance Abul Aliya yana daga cikin manyan malaman Basra idan ya zo wajen Abdullahi dan Abbas sai ya zaunar da shi a kan karaga domin Abdullahi ibn Abbas a Basra shine gwamnan sayyidina Ali shine yake mulki a Basra to idan Abul Aliya ya zo sai ya zaunar da shi a kan karaga kamar sarki ne ka zauna da shi a kan karaga to haka yake masa sai kuma Quraishi suna zaune a ƙasa manya-manyan Qurayshawa suna zaune a ƙasa sai aka yi ma Ibn Abbas magana ya ce ilimi kenan yazidu sharifa sharafan wa yarfa'u al-abida ala al-asirra ya ƙara masa martaba bawa kuma ya zaunar da shi a kan karaga to wannan wanda suka san kimar ilimin kenan Ibn Abbas haka sai haka yake ma to Abul Aliya kenan Abul Aliya ar-Riyahi yana za ku rinka yawan ganin sa cikin tafan tafsiri saboda ya shahara da ilimin tafsir ya dauki tafsiri wajen Abdullahi ibn Abbas lokacin da Ibn Abbas yake zauna a Basra in sai Ibn Abbas yana zauna a Basra lokacin yana gwarzonsa daga bayan mutuwar sayyidina Ali radiyallahu anhu da kuma bayan sulhun da aka yi tsakanin Muawiya da Hassan sayyidina al-Hassan sai ya sauka daga shugabancin Basra ya koma ya zauna a Taif tsakanin Taif da Makka anan ya ƙara rayuwarsa har ya koma ga Allah jalla wa ala na'am ata ibn abi rabah yace yin taimama shi ya fi soyuwa a gare ni bisa na yi alwala da tsimi wallaban da kuma wato madara annabi abinda ake ce ma tsimi wato dabino ne ko inibi busasshen inibi irin a busasshen inibi din nan sai a zuba shi a cikin ruwa sai a kyale shi har sai ya tsira ya yi kumfa sai a sha to in ya tsira ya yi kumfa din nan bai zamanto giya ba amma in har ya yi kumfa ya jirkita yana bugarwa duk da yake ba giya bane a suna amma a hakika ya dauki hukuncin giya to idan mutum ya rasa ruwa zai iya alwala da wannan ko kuma zai iya alwala da madara in ya rasa ruwa sai madara zai iya alwala da ruwa ko kuma kamar yadda aka ce waɗansu daga cikin waɗansu masu son su kawo sabo na ilimi a cikin al'umma suna ganin kancewa su ne suka fi kowa sani su faɗa abin da yake sabo da ba a faɗansa kamar yadda aka ce waɗansu malamai suna cewa wai waɗansu kai masu wa'azin turmi suna cewa za a iya alwala da Coca-Cola irin wannan ne duk irin wannan ne kaga duk wani abu da mutum zai zo ya kawo yanzu tun da an yi masu irin wannan magana to Bukhari yayin bada bayani ga abin da malamai suka ce a kai malamai dai waɗanda suke tarbiyyar sahabbai ga abin da suka ce a kai yace kai mama shi ya fi soyuwa a gare ni bisa mutum ya alwala da tsini ko ya alwala da madara tunda Allah ta'ala cewa wa lam tajidu ma'an fatayammamu in ba ku samu ruwa ba ku yi taimama ko ba haka ba to za ka yi ma Allah istidraki ne ka ce in ba ku samu ruwa ba to ai ga wani ruwa-ruwan to Allah ba haka yace ba na'am na'am shine al-Madini na'am ibnu Uyayna na'am na'am daga Aisha daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kala yace dukkan wani abin sha da yake sanya maye fa huwa haram to haramun ne dukkan wani abin sha da yake sanya maye to haramun ne kuma wata ka'idar take ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram abinda mai yawan sa yake sanya maye to dan kadan din sa ma haramun ne abinda yake sai in ka sha da yawa sannan zai sanya maka maye to ya riga ya zamanto mai maye don haka ko kaɗan ne ka sha ba wanda zai saka mayan ba wannan ɗan kaɗan ɗin shi ma bai halatta ba wannan saboda mutanen kufa mutanen kufa sun tafi a kan cewar in dai bai zama giya ba za a iya shan tsini ko da za a iya shan wanda ba zai sa maye ba ba wai cewa suka yi za a iya sha ai maye ba cewa suka yi idan tsini bai zama giya ba ya zamanto sai an sha an yi tafille sannan mutum zai so mutum ɗelan masu maye to idan mutum ya sha ɗan kaɗan wanda ba zai sa maye ba ya halatta su ra'ayin su malaman kufa kenan su Imam Abu Hanifa Allah ya yafe musu saboda irin waɗannan hadisan shi Abu Hanifa waɗansu da yawa daga cikin hadisai ba su rike shi ba saboda haka sai ya amfani da qiyasi ya amfani da ijtihadinsa to shi yasa ɗin daga cikin mazhabar sama waɗansu daga cikin malamai suka saba da irin wannan to shi Imam Abu Hanifa ya tafi akan cewa idan mutum bai samu ruwa ba amma yana da tsumi to zai iya alwala da shi a wata riwayar kuma yace a'a ya bar shi ya taimama kamar yadda sauran malamai suka faɗa wata riwayar kuma suka ce ya haɗa biyu ya alwalar da tsumi sannan ya taimama kaga abin ne bai bayyana gare shi sosai ba shi yasa aka ruwaito kauli wajen uku akan daga wajensa amma sauran malamai ga baki daya su Malik da Shafi'i da Ahmad da kuma abin da aka ruwaito daga sahabbai kamar waɗannan da kuma wanda suka tabi'ai daga wanda suka reno a hannun sahabbai duk shine wannan da idan mutum ya rasa ruwa ba zai je ya amfani da wani abu wanda yake ba ruwa ba ko tsumi ko wani abin sha ballantana ma wanda yake sanya maye ya ce zai yi taimama da shi to a shahid anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan abin sha da yake sanya maye haramun ne to abinda ku yake haramun za a iya tsarki da shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce ya sifanta shi da cewa wa yuharrimu alaihimul khaba'i yana haramta musu abubuwa waɗanda suke na dauda to in dai aka ce abu haramun ne ya nuna wannan abun menene dauda to in ka dauda ne za a yi tsarki da shi gashi Allah ta'ala yana cewa nuzilu alaykum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bihi ya saukan muku da ruwa daga sama dan ya tsarkake ku to abin da yake shi akan kansa dauda ne ya za a yi tsarkake wannan sa bai tsarkake ba ya za a yi tsarkake wannan sa to wannan shine fiqhun Bukhari sai kafa hujja da wannan hadisin na Aisha dan ya nuna musu cewar tunda haramun ne ya nuna dauda ne tunda dauda ne ba zai yi tsarki ba wanda yake shine maqsudi na'am babu ghaslil mar'ati abaha addama an wajhi babin mace ta wanke jini ga mahaifinta daga fuskarta ta wanke fuskar mahaifinta ta wanke jini daga fuskar mahaifinta wato ya halatta kuma wanda ya nuna menene matsayin jini a jikin mutum za a kyale shi ne ko ko za a wanke shi na'am abul aliya yace imsahu ala rijli ku wanke ku yi shafa akan kafata fa innaha marida domin ba ta da lafiya wannan ishara ne ga abinda aka ruwaito yana cikin musannaf abdur razzaq dakhalna ala abul aliya mun shiga wajen abul aliya wa huwa waj'un yana cikin rashin lafiya fa wabba'uhu sai suka masa alwala fa lamma baqiyat ihdari jilayhi da ya zamanto sauran kafa ɗaya daga cikin kafafunsa ne kawai qalam sahu ala hadihi yace ku shafa akan wannan fa innaha marida domin ba ta da lafiya wa kana biha humra alhali a lokacin nan wato tayi ja irin wato yana da rashin lafiya da yasa kafar tayi ja sai jazir sai yace a shafa akai to kaga wannan ba shine ya shafa ba wannan ya nuna kan cewar wato wajen alwala mutum zai iya neman taimakon wani ya masa alwala musamman in ba shi da lafiya ko in yana da uzuri kuma wannan ya nuna kan cewar wajen kafa idan tana da larura ba sai an wanke ta ba za a iya yin shafa in za a iya yin shafa a kanta a wanke sauran gabobin wannan ba zai sa a batta a koma taimama ba ko ba haka ba idan mutum yana da ciwo a kafa ko a wata gaba daga cikin gabobin alwala wanda wannan ciwon ba zai hana yayi alwala a sauran gabobin ba to sai yayi alwala da sauran gabobin inda ciwon yake kuma sai ya shafa shi ba zai yi alwala ba ba zai bar alwala ba ya koma taimama tunda wannan ka'idar da ake cewa al-maisur la yasqutu bil ma'sur abinda za a iya yi ba zai sarai ba za a yasar da shi ba saboda abinda ba za a iya yi ba ko da bandeji ne ko da an rufe kafar da bandeji ko plasta sai ka shafa ba za ka ce shikenan ma bar dinna bari ba sai alwala sai dai idan ya zamanto kan cewar gabobin alwalar ne ga baki ɗaya ba za ka iya shafa su ba ba za ka iya wanke ba za ka iya musu alwala ba to sai ka koma taimama na'am sai ka koma taimama in ga baki ɗaya ba za ka iya wanke su ba ba za ka shafa su ba sai ka yi taimama gaba ɗaya sauran kuma wanke su za ka yi sauran da danshin ruwa ba da kafa ba da ƙasa ba a'a ai ba a hadawa tsakanin wanki da ƙasa ita kafar da za a shafa ta da danshin ruwa ne kamar yadda ake shafa kai yanzu idan aka ce a shafa kai mutum in ya wanke kafarsa in ya zo shafa kai zai taba ƙasa ne ya shafa kai ba da ruwan ba ne to haka nan ma wannan da ruwan za ka taba sai ka shafa kafa na'am na'am muhammad haka yake an ce ibn sallam ne albaykandi na'am yi cewa shi abu hazim salamata bin dinar ya ji sahal ibn sa'ad bin sa'idi mutane sun tambaye shi babu wani tsakanina da shi yace da wani abu ne aka sanya magani a mikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwonsa wato ciwon da aka ji masa lokacin yakin Uhud shine inda wato goshinsa fuskarsa aka yi masa rotse ya zamanto yana jini to da me aka yi masa magani wani magani aka sa yace babu wanda ya saura da ya fi sanin wannan da ni sahal ibn sa'ad abinda ya sa ya faɗa haka saboda shine ƙarshen shine sahabi na ƙarshe na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu a madina sai sa da aka yi masa wannan tambayar kuma wanda ya masa tambayar abu hazim malamin madina ne salamata bin dinar saboda haka a madina ne aka yi masa tambayar yace ba wanda ya saura wanda ya fi ni sanin wannan tunda shine kadai sahabi sauran duk sahabbai sun kare sahal ibn sa'ad ne sa'idi ya mutu shekara 90 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a madina na'am yace ba wani wanda ya saura da ya fi ni sanin wannan ma'ana yace Aliyu ya kasance yana zuwa da wato ya take ne garkuwarsa wadda ruwa ke cikin ta an san garkuwa ai ko wadda ake kare wadda mutum yake wadda mutum yake kare kansa wajen yaki wai ba turanci muke ba barwa na'am mu yanci ana maganar garkuwa zamu dauki irin garkuwar fata wadda take kamar tabarma din nan haka amma kun san garkuwa ba haka take ba garkuwa ta karfe kamar kwano take ko za ka ganta irin wajen sojojin Romawa din nan suna amfa'a cikin fiyatulan sojojin Romawa za ku rinka ganin ta to haka take ita ce garkuwar da ake nufi ita ce ana ce mata juhfa ana ce mata tursa afwan ba juhfa ba kai hajfa hajfa na'am ita kuma Fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam tana wanke fuskar tana wanke masa tana wanke jini daga fuskarsa sai aka dauki tabarma aka kona sai aka cusa a cikin nikin nasa a cikin ciwon nasa ba a faɗi wanda yayi ba a wannan riwayar amma wanda yayi sai da tana Fatima ce ita ce da ta ga tana wankewa jinin yaki tsayawa tana wankewa jinin yaki tsayawa bai yi clothing ba to sai ta ga wata tabarma sai ta kama ta sanya wuta ta kona sannan ta kashe wutar sannan ta dauki konannen tabarmar da gawayin toka tokar sai ta dauki tokar sai ta sa a cikin ciwon sai jinin ya tsaya na'am to kun ga wannan ya nuna halaccin neman magani domin ga sha annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ake ma maganin da kansa kuma yayi ikirarin wannan kuma nuna ya nuna kan cewa neman magani baya kora tawakkali domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tawakkali amma duk da haka ya sa magani ya bari aka sa masa magani a ciwonsa kuma wannan hadisin ya nuna kan cewa wato ciwo miki za a iya sa masa magani ta hanyar dukkan hanya da aka san kan cewa zai tsayar da jini din ba shari'a ba ce da za a ce to ya halatta ko bai halatta ba ta wannan in dai zai yi asali shine ya halatta tunda wannan abu ne wanda ita Fatima radiyallahu anha ta yi tana ganin shine zai tsayar da jinin sannan kuma wannan hadisin ya nuna cewa ya halatta a yi ga a dauki garkuwa wajen yaki shi kuma baya hana tawakkali domin mutum ya kare kansa yana daga cikin tanadi da shiri da ruko da asbab kai ruko da asbab duk abin da ka san zai baka nasara ka dauke shi amma zuciyarka tana tare da Allah cewa Allah shine mai kariya Allah shine mai bada nasara sannan kuma wannan ya nuna mace za ta iya shafa jikin mahaifinta kamar yadda ita Fatima ta yi mace ce kuma matar aure amma ta zo tana wanke fuskar mahaifinta cewa wannan mubasharar ba a haramta ba mace za ta iya mubasharar jikin mahaifinta ko duk wani wanda yake muharraminta kamar ɗanta kamar ɗan uwanta kamar baffanta da sauransu sannan kuma wannan ya nuna mace za ta iya aikin wato aikin jinya mai jinya domin ga shi wannan abinda Fatima radiyallahu anha ta yi aikin nasin ta yi nas ta yi nas ta yi shine nan Ibn Hajar yake cewa wa mudawatiha li amradihim mace za ta iya wato yin aikin jinya ga cutar wato yan uwanta da sauran abubuwa waɗanda suke na falalar wannan hadisi da za su zo a kitabul magadi insha Allah na'am babu siwak haka yake bi kasri sin ala al afsa abinda ake nufi al ala shi aswakin ana ce masa siwak shi itacen haka dalika yin aswakin ana ce masa siwak amma a nan wanne ake nufi yin aswakin yin aswakin babin yin aswaki ba wai babin shi kansa aswakin ba inda a kitabul libas ne ko kuma a kitabul tib sai a ce aswakin ake nufi amma a nan ana nufin aikin yin aswakin na'am Abdullahi ibn Abbas yace yace na kwana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fattanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya goge bakinsa da aswaki shine al-ittinan shine goge baki da wato goge hakora asalin ma'anar ta kenan ya sannu ai li a li anna istiwaka yamurru ala al-asnan wa li annahu yasunnuha ay yuhaddiduha domin shi aswaki ai yana goge hakora ne kuma yana fike shi kamar fike hakora yake a ga wanda yake kan cewar kenan ɗaya daga cikin abin da yake ba da lafiyar hakori aswaki kuma yanzu abinda malikitocin hakori suke ta gaya mutane kenan in kana so hakorin ka yi lafiya to ka rinka wanke bakinka koyaushe ka rinka goge bakinka to annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi mana wannan tarbiya wannan yana ishara ne ga hadisin Ibn Abbas wanda ya gabata a kitabul ilm a cikin wannan mun karanta shi ko randa Ibn Abbas ya kwana a gidan a ɗakin gwaggwansa Maimuna ya kiyaye duk yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya tashi da daddare dan da yana fara tashi bayan ya mutsi abinda ya fara yi ya mutsi ta bacci daga idansa sannan ya dauki aswaki shi Ibn Abbas ma shi ya kawo masa aswakin ya goge bakinsa sannan ya yi alwala na'am na'am wannan shine Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi ina ji shine marar farko da muke haduwa da shi na'am 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 daga Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari daga babansa shine Abu Musa al-Ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace na zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai na same shi yana goge bakinsa da aswaki da hannunsa yaqulu yana cewa o irin wato yanda yake goge kan harshensa wato ya sa shi yana goge kan harshensa sai ya zama to kamar zai kakaro amai kenan wasiwaku fihi aswakin yana cikin bakinsa ka'annahu yatahawwa kamar zai kakaro amai to wannan shine kun ga wannan ya nuna yin aswaki wannan ya nuna kan cewa ana yin aswaki ulan kamar yadda ake yin sa arban shine daga hagu zuwa dama ulan kuma daga gaba zuwa cikin bakin to wannan lokacin da yazo shi Abu Musa ya ganshi yana aswakin ulan ne ko daga gaba zuwa baya dan wannan tura aswakin da yake cikin makogaran cikin karshen yana goge harshensa shine yake sanya yake wannan kamar kakarin amma kuma wanda ya nuna kan cewar wannan tsabtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ya koya mana ya nuna kan cewa goge baki ba wai hakuri kawai ake gogewa ba har harshe shi kansa yana bukatar a goge shi kuma yanzu din masu sha'anin harkar likitoci abinda suke koya wa mutane kenan wajen goge baki kan cewa kamar yadda za ka goge harshe za ka goge hakoran haka ka goge kuma harshen to wannan kuma ya nuna cewar shi aswaki babun tsafta ne kuma babun wato kyautata baki ne dan kawar da warin baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kin wari a jikinsa shi yasa sanin wannan ne da aka ga yana dadewa a dakin Zainab aka gano cewa zuma ake bashi saboda haka da sai Aisha ta shirya ga yadda za a yi maganinsa sai ce daga ya zo ya kusa da ɗaya daga cikinsu ta ce ya Rasulallah wannan menene haka warin magafir ne warin wata bishiya ce mai wari ya ce a me ka ce haka yi baki wannan yake wari sun san annabi sallallahu alaihi wasallam baya san a ce yana baya san wari sai ya ce ai Zainab ce ta bani zuma suka ce to ai kudan zuman ne ya ci daga wannan bishiyar shine warin ya bi cikin zumar har ya zo sai ce to ba zan sake shan zumar ba to dama abin da suke so kenan wannan dadewar da yake a wajenta in ya je saboda zumar shikenan ya ke ya daina sha to haka ɗabi'a su take saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana haduwa da mala'iku a koyaushe mala'ika zai zo masa kuma mala'iku suna cutuwa daga abin da yake cutar da bani adam kamar yadda warin baki ke cutar da bani adam haka zalika mala'ika hadisi ya zo cewa idan mutum tashi yana sallah mala'ika zai so ya sa bakinsa ne a bakinsa in kana karatun alqur'ani duk lafazin da ka fitar da shi na alqur'ani baya barin sai tafi a iska wannan tofin shi yasa ake tofi fa albarka ce a cikin wannan lafazin da kake da alqur'ani sai mala'ika ya sa a bakinsa ya rinka shiga cikin jikinsa to idan bakin yana wari tunda wazifar sa ce haka zaka tilasta masa yana yin wani to ra kana doyin baki amma haka zai zo yi kana cutar sa to ga su kuma Allah ya kuma tafi ga kan cewa kiraman katibi wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya sufanta su da cewa kiramun katibin kuma yake musu kiramun barara managarta masu daraja kuma kana cutar su kana so kuma su ringa ce maka amin in kai addu'a to shi yasa wannan ɗin ma'ana shine ma'ana ta biyu ta yin aswaki wato kawar da warin baki bayan tsaftar haƙuri kuma akwai kawar da warin baki shi yasa ake son a wato shi yasa aka shar'anta yin sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawama akan sa ƙarshen abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na aiki a duniya a bayan duniya shine aswaki dan da hantsi da Abubakar da Muhammad ibn Abi Bakar ya shigo ya ganshi da aswaki na tankar dabino wannan itacen da nura da ma nura yake kawo mana shine ya ganshi da shi sai ya ce masa sai ya kira ya sa ganin sa akai Aisha sai ta fahimci cewar yana son ne yawa gashi tankar dabino aka tawo da shi sai ta karba daga hannunsa sai ta tattauna wato ta tsige wajen da Abdulrahman ya yake aswakin da shi a afwan ta ashe ta tattauna sai ta tattauna shi da yake sabo ne ta tattauna shi yayi laushi sai ta bashi sallallahu alaihi wasallam sai aswaki da shi yace mafi kyawun aswakin da zai yi sannan ya miƙa mata saboda sannan kuma ta je na cewa Allahumma fir rafiqil a'la shine karshen abin da yake shi yasa kake cewa karshen abin da ya shiga bakinsa ya wuna ne ba ya shiga jikinsa to kun ga ya nuna muhimmancin yin aswaki cewar shine aiki na karshe da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin ya bar duniya na'am kuma a afwan da wannan hadisin ya nuna kan cewar manzon Allah cewa shi aswaki ba a babin gusar da dauda bane tsafta daban gusar da dauda daban ba babin wato a taharatul habas bane domin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya zo bai bar wajen ba ko kuma ya daina yin aswakin sai ya ci gaba da aswakin yana wajen ka wanda yana kan cewar mutum zai iya yin aswaki a gaban mutane babu komai domin ba babin tsarki bane babin tsafta ne shi yasa ba Buhari zai kawo mana babu istiyakil imami bi hadrati ra'iyatihi babun shugaba yayi aswaki a gaban wato talakawansa babu laifin an yi wannan na'am daga Hudhayfata bin al-Yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi da daddare ya shusufahu bisiwak yana wato goge bakinsa da aswaki yana goge bakinsa da aswaki wannan nayi wani ta'aliki ne a nan sai yanzu idan ya an haskaka oho sunan Usman ne ibnu abi sheba da fensin na rubuta lokacin ina saurayi saboda haka yanzu kuma abin ya wannan wato in ya tashi tahajjud sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yin tahajjud yana yin aswaki to wannan hadisin abinda ake nufi da yashusu din nan shine dalkul asnani bisiwaki aw al asabi'i arban shine mutum ya cuccuda ba wato haƙoransa da aswaki ko da ƴan yatsunsa araban wato a kwiɗi daga kwiɗi zuwa kwiɗi in amfani da wato idan amfani da ɗan yatsu ne kamar yadda waɗansu malamai suka nuna mana shine mutum ya dauki wannan ɗan yatsun as-sabba wato al-ibham babban ɗan yatsunsa da kuma as-sabbaba wanda yake nuni da shi wajen tasbihi sai ya sanya shi a can kuryar hakorinsa na sama wannan babban ɗan yatsan yana ciki sabbaba yana waje sai ya taho da shi tun daga can daga dama ya taho da shi zuwa hagu ya sake yi yana taho da shi zuwa hagu da haka kaga yana goge hakoran da ɗan yatsun nasa guda biyu sannan ya sanya shi ta sama wannan sabbaban yana ciki wannan ibham yana waje yayi ta wato ta hakoran kasa sannan ya amfani da sabbaba ya rinka ya goge harshen nasa idan ba shi da aswaki ko brush kenan saboda kaga dai kenan baka da uzuri na kada kai wannan daudan a kada kai wannan tsabtar baka da uzuri na kada kai wannan tsabtar domin in baka da aswakin na itace to kana da hannunka zaka iya yi aswakin shine yafi a musamman aswakin araq al-araq ko kuma shi wannan na dabinan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rinka yi shi na araq din nan wato yana da akwai antibiotic a cikin sa an san shi irin wanda na faif din nan wanda ake kawowa daga Saudiya na Iraq akwai shi ma a Maiduguri akan kawo shi daga Maiduguri ba irin namu bane ta zargade shi wannan yana da antibiotic a cikin sa saboda haka idan kana da irin farfashewar bakin nan mouth ulcers din nan indai kana yi kina ga kawai sun warke ba baka ankara ba saboda akwai antibiotic a cikin sa to idan mutum baka da shi baka da nadabinan to kowanne ne ko na darbejiya ko wani iri in kuma kana da brush ma ya wadatar saboda abu ne wanda yake ba wai idan kai brush da makilin a ciki ka goge bakin naka ba wai baka yi sunna ba ba za a ce baka yi sunna ba sai in ka dauki itace wadansu suna ganin haka kamar baka yi sunna aswaki ba sai ka dauki itace a'a ita sunna aswaki tsabtace baki ce da kawar da warin baki saboda haka idan ka yi shi da brush da makilin ka samu wannan sunnar abinda ake nema niyya eh oh to wato kasuwanci nake ma makilin ko ka san mu muna yara mu toothpaste makilin ne a wajen mu na'am babu daf istiwaki ila al akbar babu bayar da aswaki ga wanda yake babba wa qala affan ibn muslim bin safar aha yace sahar dan juwairiya kun ga juwairiya sunan namiji ne kamar juwairiya ta bina asma na'am daga nafi daga abdullahi dan umar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya gan ina yin aswaki da aswaki sai waɗansu mutane biyu suka zo min ɗayan su ya fi ɗayan girma afwan wannan urani ne urani na ganni ina aswaki wato a cikin bacci ne mafarki ne na'am sai na ba ma ƙaramin daga cikinsu sai na ba shi aswakin sai aka ce min kabbir ka ba wato ka fara da babba sai na ba ma babban daga cikinsu Abu Abdullahi Buhari yace Nu'aym ya takaita riwayar hadisin daga Ibn al-Mubarak daga Usama daga Nafi daga Ibn Umar wannan mafarki ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ganshi yana yin aswaki da daddare sai aka ce masa sai ya bama yaro daga cikin mutane biyu da suka zo masa sai aka ce qaddimil akbar aka ce kabbir ay qaddimil akbar aka umarce shi da ya kaddamar da wanda yake shine ya gabatar ya fara da wanda yake shine babba shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan Jibrilu ya umarce ni da ni wato ya umarce ni da in fara da babba wannan ya nuna cewar wajen yin aswaki in ka zo raba aswaki to ka fara da wanda yake shine babba haka zalika wajen abinci da abin sha da tafiya da zance kafara da babba in abinci ne zaka bayar in ruwa ne sai ka bayar wata ran Abdullahi dan Abbas yana gefan daman Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ciki akwai su sayyidina Abubakar aka kawo madara sai Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Ibn Abbas yana daman sa sai ce zaka bani izini na bama da fara da manya bama Abubakar sai ce a ya Rasulullah rabona daga gare ka bazan kaddamar da wani ba sai dan kufa masa a hannu haƙƙin sa ne shi yasa ni kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa takrir ya kale shi a haka domin ka'ida ce ne malamai suka dauka la itara fi sa'a ba a fifita wani wajen da'a abu wanda yake na neman yardar Allah ba ka fifita wani kamar an zo za a shiga sahun farko ka zo wani ma yana zai a ta bismillah bismillah kai ka tsaya wai kai tawalu a anan ba a yi sai kai sauri ka wuce saboda wajen da'a ba a fifita wani akan wani kowa kokari yake nafsi nafsi yake soyi to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare to haka ba to aswaki yana da wannan idan zaka raba aswaki ka kaddamar da wanda yake babba Allahumma illa kamar wannan wanda yake dama sai a bashi haka sai dai idan ya zamanto ba a zauna bane idan a zauna ne to wanda yake na dama shi za a kaddamar kamar yanda zai zo to kuma wannan ya nuna kan cewar amfani da aswakin wani ba makruhi bane tunda shi ne sallallahu alaihi wasallam yake aswakin sannan sai ya ba ma wani ya halatta ke amfani da aswakin wani sai dai bai doyin ba kace sai dai in mai kyankyami ne ko an ba shi sai yake sai dai al mustahab to ai gashi maganin kyankyamin naka yace illa annal mustahab sai dai abin da yake mustahabi an yaftilahu thumma yasta'minahu ya wanke sannan ya amfani da shi shi yasa akwai hadisin Aisha a cikin sunan Abi Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bani aswaki don in wanke masa ka gane wanda zai baka aswaki don ta wanke masa fa abda'u bihi fa astaku sai in fara na goge bakin da shi saboda bakin sa ne riyawun sa ne yanzu ko kai ne aka ka samu aswaki Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka wanke sai ta fara thumma abtiluhu thumma adfa'uhu ilayhi sannan na wanke sai in bashi ni tunda na yawun ta ne sai ta wanke sannan sai ta bashi wa hadha dalun ala azim adabiha wa kabir fitnatiha wannan ya nuna irin girman ladabin Aisha da kaifin hankalinta yarinya ce fa budurwa a lokacin sai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shekara 18 jibi irin tunaninta irin hankalinta li'annaha lam tabtilhu ibtida'an hatta la yafutaha al-istishfa' bi riqihi bata wanke shi ba daga farko dan saboda kada neman waraka da yawun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kubce mata thumma ghasalathu ta'adduban wa imtithalan sannan sai ta wanke saboda ladabi da kuma bin umarni to wannan na'am sauran abubuwa da suke da alaka da aswaki zai zo a cikin kitabus sala insha Allah na'am sai mu tsaya anan insha Allah subhanakallahu na'am to akwai hadisi daya na'am wanne a to babu ɗaya ne sai mu shiga kitabul ghusl to ayi fa san yanda za ku yi na'am babu fadli man bata ala alwudu babu falalar wanda ya kwana da alwala na'am shine ibn al-mubarak al-thawri na'am daga mansur ibn al-mu'tamir daga sa'ad ibn ubaida da al-bara ibn azib yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka zo shimfidar baccinka shimfidar kwanciyarka to kai alwala ilin alwalarka ta sallah ba alwalar wanke jiki ba sannan ka kwanta a kwibinka na dama sannan ka ce ya Allah aslamtu wajhi ilaika na miƙa na sallama fuskata ya zuwa gare ka wato na jawu zati na ya jawu ya zuwa gare ka na bi umarninka na mayar da lamari na ya zuwa gare ka, na dogara da baya na gare ka, ina mai kwaɗayi, ina mai tsoro ya zuwa gare ka. Ba mafaka, ba wajen zuwa daga gare ka sai gare, daga wurin ka sai gare ka. Ya Allah, na yi imani da littafinka da ka saukar, da kuma annabinka da ka aiko. Fa in mutta ko mitta, idan ka mutu min lailatika a cikin wannan daren naka, to kana kan addini ne kake, shi ne fitra, wato za ka mutu a cikin musulunci da imani. Kuma ka sanya su su ne ƙarshen abin da za ka yi magana da su. Ya ce, sai na maimaita ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da na isa, ya Allah, na yi imani da littafinka da ka saukar, sai na ce wa rasulika, da kuma manzanka. Ya ce, a'a, da annabinka da ka aiko. To wannan ya nuna mana muhimmancin wannan addu'a, tana daga cikin Allah, wato adkar na bacci. Kuma ya nuna mana kan cewa alfazu dhikr da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar tauqifiyya ne, daga Allah ake shiro su. Shi yasa kun gani maimakon ka je kai wani zikiri da wani duk da yake zikiri ya halatta da kowane lafazi mai ingantacciyar ma'ana, amma maimakon ka je kai zikiri da wani lafazi na wani bawan Allah wanda ake ganin masa mutumin kirki ne, bawan Allah salihi, maimakon ka je kai wannan, in ma ya tabbata cewa na bawan Allah ne, ga ka riga ka yi zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam, domin zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam kowane lafazi yana da matsayi, da an canza shi gyara yake yi. Yanzu ka gani nabiyyaka alladhi arsalta, annabinka da ka aiko, wa rasulika alladhi arsalta, manzanka da ka aiko, ba za a ce duk ma'anar ɗaya bane. Malaman hadisi wajen riwaya, in aka zo qalan qalan nabiy sallallahu alaihi wasallam ko qalan rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sukan ce duk ɗaya ne, kowanne ka faɗa ɗaya ne. Amma kaga anan, kaga duk ma'anar ɗaya ne, saboda ba haka shi ya faɗa ba, sai ya gyara masa. Wannan ya nuna mana lafuzan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da girman gaske. Amma kaga nan, sai kaga ga lafuzza da suka zo na istighfarin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai kaga an manta da su, ba su ake ba. Ga salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu, har an manta da shi, har an manta da shi. Mutane ma har cewa suke ma wai a cikin ma salatin da ake yi bayan sallah, za ka yi wani salatin ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba. Ga wanda ya koyar, wanda sai da ya jira wahayi ya zo masa daga Allah, sannan ya koyar. To kun ga wannan hadisi yana da wannan darasin muhimmi da ya kamata mu kula da shi. Duk abin da aka ce a duk wani zikiri da za ka yi, to ka kaddamar da na annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi ne ladabi. Ba a ce za ka iya yin zikiri da lafazin da waɗansu salihai suka yi, ko kuma kai kanka wata ma'ana wadda take ingantacciya ka yi, kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri idan ya tashi da daddare zai ce ilahi gharatil nujum wa namatil uyun wa anta wa namatil uyun wa anta al-hayyul qayyum. Kaje yake faɗa wannan ba lafazi ne ma'asur ba, amma yake faɗa saboda yana girmama Allah, yana sallama sha'aninsa ga Allah. To amma idan har za ka yi wannan ya halatta, to amma ladabi ka kaddamar da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne, kamar musamman zikirin safe da yamma. Ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, yace wanda ya faɗi kaza a farkon safiya da kuma ƙarshen dare, ga ladan da zai samu. Wanda ya faɗi kaza, ko ku faɗi kaza da safe da yamma, duk ka tsallake ka je ka ɗauko wani daban kana yi, ka bar na annabi sallallahu alaihi wasallam. Ai ko ya halatta, ka mugunta ladabi, ba kai ladabi ba. Ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ka bai kike je kai na wani. To wannan hadisin wato umda ne, jigo ne akan wannan babin, wanda yake nuna mana muhimmancin takayyudi da kuma muhimmancin neman albarka ta hanyar ruko da alfaz da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, lafuzza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wajen zikirin lokuta daban-daban da halaye daban-daban. Kuma wannan ya nuna abinda Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, wannan kun ga wata irin gwaninta ce, tunda zai kare littafin alwala sai ya kare shi da alwalar da ake yi in an za a yi bacci. Wato dare yayi sai gari ya waye an gama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Ba ba tambaya ko ke ta kamata eh.